wani aikin sai dai gwamna gwamnan ma gwamnan ke diba mutan yayan kirki
auta waziri kuke ji ma
wani aikin sai dai gwamna gwamnan ma gwamnan ke diba mutan yayan kirki
kai wani aikin sai dai gwamna gwamna uba sani ga gwamnan birnin ke di
wani aikin sai dai gwamna gwamnan ma gwamnan ke diba mutan yayan kirki
sarauta tai ma kyau wani gwamnan ba tai mai kai ko naukariyar yaji
gwamna Hausa gwamnan Ibo gwamnan Yarbawa
gwamna Uba Sani
gwamna dai na mutan kedi da zabin Turawa gwamna Hausa gwamnan Ibo gwamnan Yarbawa
Malam Uba Sani gwamna Hausa gwamnan Ibo gwamnan Yarbawa gwamna Uba Sani
ya zangan Ibo kaga sarauta ce kaga kanga alama ce Kaduna tana da dayin dace
gwamna Uba Sani
baba gwamna Uba Sani ina mare sun gode sun ce gwamna ka bare kai
baba gwamna Uba Sani ina mare sun gode sun ce gwamna ka bare kai
baba gwamna Uba Sani ina mare sun gode sun ce gwamna ka bare kai
zan yaddi gwamnan kedi barkan ka da kwana ashe gwamna kai ka saba kai ke masrana Uba Sani sabon gwamna na ga idan gwamna uban Mansur an ba Hafsa kai ke da Kaduna mu za tafiya gurzan zaki ba su yi maka komai
murci ne na saman dutse ka tabbata jarmai
ina nan dama da mai rago rabbi ya nai maka komai ina mi nazari to taso kun ga gadar ma kai mai na da buti gwamna di zabalara ba to bana yi mana komai
ina ci Hafsa ta fusa na kila magana da kada mai mai
azin kai dadi sun tunya saka min komai
zan to a fada
mai kayarsa
wa garba madan mutsaye
aji ta fadan mai girma ba ma shaidar ka da rauni
zan to a fada musu wa garba madan mutsaye
sibi ka Yusuf dan liman shi ma tafiyar sa da fari
wani aikin sai dai gwamna
wani aikin
gwamna ma gwamna ke dai ba mutan yayan kirki
kai wani aikin sai dai gwamna kai gwamna Uba Sani mai birnin ke
wani aikin sai dai gwamna gwamna ma gwamna ke di ba mutan yayan kirki
kai wani sautin sai dai gwamna barin gwamna mai kyau da ado kyakkyawan gwamna
wani aikin sai dai gwamna gwamna ma gwamna ke di ba mutan yayan kirki
kai wani tsarin sai na gwamna ya ba su gurin noma kuma sai ba su kudin taki
wani aikin sai dai gwamna
wallanmu idan sun zo ka zo ka gudu sai su shige daki
wani aikin sai dai gwamna
Uba Sani
gwamna ma gwamna ke di ba mutan yayan kirki
kai wani tarin sai dai banki karyar daki karyar kura ga zaki
wani aikin sai dai gwamna
Uba Sani
gwamna ma gwamna ke di ba mutan yayan kirki
kai wani aikin sai creative nura zanare sm gwamna mai sanyan aiki
wani aikin sai dai gwamna
wani aikin
gwamna ma gwamna ke di ba yayan kirki
wani aikin sai creative nura zanare masoyin gwamna dole mu za a yi
wani aikin sai dai gwamna gwamna ma gwamna ke di ba mutan yayan kirki
wani aikin sai dai gwamna gwamna Uba Sani na ce gwamna mai birnin ke di
gwamna Hausa gwamna Ibo gwamna Yarbawa
gwamna Uba Sani
gwamna dai na mutan kedi da zabin Turawa gwamna Hausa gwamna Ibo gwamna Yarbawa
Malam Uba Sani gwamna tsaf tsaf sabon gwamna kai kan ikon Allah ne wanda ilahu ya so shi ne zai bai wa kujerar mulki ne ko da zuwan ka Uba Sani gwamna kai kan Allah ne
bar su da shi komawa ne karyar mai zaki ne gwamna dundume kai da ka da sansani
sai gwamna
kai masu farjini dole su warka suna gani ba ka ban wani kuma gwamna ba ka jiran wani
ai yanzu Kaduna ce
data
gwamna
zaka alkinta
ga ilimi na 'yan yara
kyauta za a bada ta ga gwamnan munan wasani gwamnan munan wasani gwamnan Hausa gwamnan Ibo gwamnan Yarbawa gwamnan na mutan kadi da zabin Turawa Hausa gwamnan Ibo gwamnan Yarbawa gwamnan na mutan kadi da zabin Turawa Hausa gwamnan Ibo gwamnan Yarbawa malam ku basani.